More music at houseofsongs.com.
Lafiya take amfanuwa da lafiya ake more rayuwa a rayuwa suna kauda damuwa da damuwa akan rasa rayuwa soyayya ce da ba a yin kwatance in kaida ce hankalinka kwance idan ta bace sai ta sa a zauce mafita ce addu'a a takaice da ke na dace
Harra abada da ni.